Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalul da kuniya muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 20 ga watan Satumba. Za a ji cewa hukumomin Saudiya sun kokwace sun kuma zubar da abincin saidawa da suka lalace. Wai gaskiya ne ba a mutunta mata da wato mata ƴan gudun hijira a Najeriya? Minista ta ce
je na kebe ne da mata da ƴan mata na tambaye su nace su gaya mani tsakanin su da Allah me yake faruwa me ake musu to a bayane da na samu abubuwan da aka ce na faruwa ba yadda aka faɗa bane
to ko me yasa alƙalan shari'a a Jamhuriyar Nijar ke adawa da nada wasu ƴan siyasa a matsayin shugabannin kotuna
kenan shine ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima
idan mun nufi jihar Birnin Najeriya kuma za a ji cewa an koya ma wasu matasa ƴan gudun hijira 1,100 sana'o'i iri-iri sannan za a ji hirar da abokin aikin Musahabu Imam Aliyu yayi da ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya 449 da ke halartar wani babban taron ƙungiyar lauyoyi ta duniya a Amurka sannan za mu ji sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu saurare kan aiko mana amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Gwamnatin Amurka ta ba wasu mutane sama da 800 da ya kamata a mayar da su kasashen su izinin zama ɗan ƙasa bisa kuskure. Wannan labari yana ya bayyana ne a cikin rahoton binciken hukumar tsaron cikin gida wacce ta fitar jiya Litinin inda hukumar ta gano ƴanci rani 858 daga kasashe masu barazana ga tsaron Amurka ko kuma kasashe masu yawan rashin gaskiya a harkokin shige da fice ba a bayyana kasashen da a cikin rahoton ba shugaban hukumar tsaron cikin gida John Roth ya ce waɗannan ƴanci rani sun yi amfani da sunaye da ranakun haihuwa daban-daban wurin shigar da buƙatar neman zama ƴan ƙasa. Ya ce an samu kuskure a hotunan yatsun hannunsu wanda ya ɓata a cikin matattaran bayanan gwamnati. Aƙalla mutane uku cikin waɗanda aka ba su izinin zama ƴan ƙasa cikin kuskure sun yi amfani da takardunsu suka samu aiki a muhimman sassa na ma'aikatar tsaro ciki har da aiki a filin saukan jirage na kasuwanci da kuma tashoshin jiragen ruwa. Hukumar tsaro ta ce an riga an kwace takardun nasu na aikin tsaro.
Tashin bama-bamai a New York da New Jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar shugabancin Amurka wanda ya yi sanadiyar kira ga majalisar ƙasar a jiya Litinin da ta ɗauki mataki a kai. ‘Yar takarar jam’iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce tana buƙatar ganin an ƙara tsawaita binciken leƙen asiri da nufin yaƙi da ta’addanci. Ta ce masana a cibiyar fasaha ta Amurka za su iya taimakawa wajen ɓullo da hanyoyin lura da hira da ake yi kan hanyar yanar gizo tsakanin masu shirya kai hare-hare a gurgunta aniyar tasu tun kafin masu kai harin. Yayin gangamin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka, ɗan takarar Republican Donald Trump ya sake yin kira da a tsaurara matakai kan ‘yanci rani da suke shigowa Amurka. Da yake ambaton waɗanda suka kai hare-haren ta’addanci a Amurka, Trump ya ce Hillary Clinton tana son ta ƙyale dubun-dubatun waɗannan mutanen su shigo ƙasar. Trump ya ce ‘yan sandan Amurka sun san da dama daga cikin waɗannan mutanen, amma suna tsoron ɗaukar mataki a kansu da zai hana su kai hare-haren saboda suna gudun kada a zarge su da nuna wariyar jinsi. Ita ma Clinton ta yi alƙawarin tantance masu shigowa ƙasar. sai dai ta ce kasar tana da kayan aiki da za ta tunkari yan ta'adda na wato na cikin gida.
Ana sauraron wayannan labarin ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka Washington DC. Mutumin da ake kyautata zaton shine ya tayar da bam a daren Asabar a birnin New York da ya raunata mutane 29. Ya fara samun sauki a asibiti daga raunin harshashi bayan harbe shi da 'yan sanda suka yi. Masu shigar da kara sun tuhumi dan shekaru 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahmai da aikata laifuka guda 5 wanda suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da yayi wanda ya sanadiyar raunata 'yan sanda 2. An kama Rahmai ne a wani unguwar da ake kira Leiden a jihar New Jersey kusa da Manhattan kenan. Wato sa'o'i kaɗan bayan da 'yan sanda New York da suka yayata hotonsa a kan kafofin yaɗa labarai inda suka sanar da sunansa suna nemansa domin a masa tambayoyi.
Rundunar 'yan sanda a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ce akalla mutane 17 ne suka mutu a lokacin zanga-zangar ta kiran shugaba kabila da yi murabus. Jami'ai sun ce waɗanda suka mutu sun haɗa da 'yan sanda 3 da fararen hula 14. An fara rikicin ne da safiyar jiya Litini yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana masu zanga-zangar taruwa a birnin Kinshasa. Waɗansu shaidu sun ce masu zanga-zangar sun jefi 'yan sanda da duwatsu. To an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a kasar Saudiya inda hukumomi suka kare jama'a ta wajen gwaggwacewa da kuma lalata gurbatattun abincin sayarwa. Hassan Maina kai na gare ka.
Ma'aikatar kasuwanci da zuba jari a nan kasa mai tsarki ta ce an kwace tare da lalata gurbatattun abinci da kuma karin wasu sinadaran sarrafa abincin a nan birnin Makka, Madina da Ba'if. Jami'ai sun ce ba dan daukar wannan mataki ba. To da waɗannan tullin gurbatattun abinci za a saida su ne ga mahajjata. Dr. Ibrahim Abubakar Kana shine jagoran likitocin Najeriya da ke kula da lafiyar alhazai a nan kasa mai tsarki.
Mun yi na'am da wannan mataki da gwamnatin Saudiya suka dauka. Wata abin da ke faruwa a ƙasar Saudiya shine ko su mugayen mutane waɗanda sai su samu abinci wato wanda suka expire wanda bai kamata amfani da su ba sai su saida wa alhazai da su ya hada da abinci da su kaci. Wannan kaji da muke ci kullum kaza kaji aka yanka su akwai lokaci da suka zauna cikin fridge kamata a ce a yada su sun zama gurbatattun kaji amma sai za su dawo alhazai da su a soya su alhazai su ci sai zawo sai amai da gudawa.
Da farko sai da mahukuntan Saudiya suka kwace tare da lalata nau'o'in gurbatattun abinci 140,000 da aka so shigowa da sunan birnin Makka don saidawa ga mahajjata. A cewar Imam Abdullahi Balalau da ke zaman shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bidiya wai kamatu sunna a Najeriya, wannan mataki shine ma'anar kyakkyawan shugabanci abun koyi.
To idan ba shi ne shugabanci ka karewa al'ummarka abinda zai sa rayuwarsu ya fada cikin hatsari. Shi yasa kowace ƙasa na da tsari, kamar Najeriya muna da INAPTAC wanda ke kulawa da harkar abinci, harkar magunguna, harkar ruwan sha, harkar wane ne. Kowace ƙasa tana da irin wannan.
Dr. Muhammad Adam Abubakar ƙwararre ne a sha'anin aikin hajji.
Kaga wannan shigo da mummunan abu ga al'umma wani abu ne wanda zai cutar da lafiyar al'umma. Da haka abinda suka yi yayi daidai a tsari na zamantakewa na rayuwar dan adam.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
A gaida Hassan to kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan.
Zallani kan direba kuma mota kai Allah bi ko an ka ba wa ba ban bin ta kanan aligina da ji bale kala ayan da na zo amma ba maguli za injin na zamma ko ga ta ya bibi aka una guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo kami da umaru halima godo na alhaji amza da shida da hinana na ko ta ina ba dadi kama na kundulu mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando
mai Kano mai Saje dan yeda amba tumre posta da shi da bawa na
to a gaida marigayi shata yanzu kun bari mu buga jamhuriyar Niger inda ake jayayya tsakanin gwamnati da alƙalan shari'a saboda nada wasu ƴan siyasa kan mukamin shugabancin wasu muhimman kotuna Suleiman Munni Barma gare ka
A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu ya rantsar da sabon shugaban kotun Conseil d'Etat Alkash Alhada da wanda ke maye gurbin sa a kotun Cour des Comptes wato ministan kudi Saidi Sidibe mako ɗaya kenan bayan da taron majalisar kula da tafiyar al'amuran shari'a ya aiwatar da naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin alkalai sai dai kuma a wata sanarwar da ta fitar kungiyar alkalai ta saman ta soki wannan mataki Malam Nuhu Abubakar shine mataimakin sakataren wannan kungiya
ya zamana minista na kuɗi muna iya cewa yana da alaka da ƴan siyasa babban kuskure inda aka kai shi guri ne inda zai je yayi binciken bin ka'ida ga hanya da aka bi ta kashe kudin gwamnati kudin da ya zamanto shine yake bada umarnin a kashe su kuma yanzu shi za a nada bisa babban kolon da zai yi binciken bin ka'ida kashe wannan kudin kenan shine ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima mun yi Allah wadde da wannan nadi muna kira ga shugaban kasa ya janye wannan nadi da ya musu
idan shugaban kasa bai saurari wannan kira na ku ba sai ya kenan
za mu kirkiro da wata dabara da ake cewa journée justice morte duk wasu al'amara na shari'a za su tsaya abu na biyu mun yi niyya za mu kai kukan mu ga hukumomi masu kula da bin ka'idar shari'a na duniya akwai Nations Unies akwai Union Internationale des Magistrats
da yake mai da martani a game da korafin na alkalai ministan shari'a Mura Ahmad ya ce demokradiya ta ba kowa yancin fadin abin da yake so abin lura shine yarda da kwarewar waɗannan jami'ai biyu yasa taron majalisar ya nada su domin su shugabanci waɗannan kotuna ya ƙara da cewa Alkash Alhada masanin doka ne mai karantarwa a jami'a yayin da Saidu Sidibe yake da gogewa sosai a fannin tattalin arziki saboda haka gwamnati ba za ta ja da baya ba akan wannan nadi da yake bayani a game da shirin shigar da karar hukumomin Niger gaban hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin shari'a ministan cewa suna jira su ga kowace hukumar ce za ta yarda ta yi shishigi wa tsarin dokokin Niger
ils veulent attaquer quelle décision au niveau de quelle instance qui va apprécier notre ordre constitutionnel et notre ordre juridique on les attend
Dama dai a watan jiya alkalai sun koka akan zaman taron da majalisar kula da harkokin shari'a ta yi a fadar shugaban kasa Minista Mura Ahmadu cewa ko a kasar Faransa wacce tsarin mulkin ta ne Niger ke kwaikwayo ƴan siyasa ne suka saba jin ragamar kotun Conseil d'Etat saboda haka idan alkalan Niger suka ce suna adawa da aiki da irin wannan tsari abin na da ban mamaki sosai
qui connaissent bien la tradition juridique et judiciaire de notre pays héritière de celle d'une vieille démocratie comme celle de la France.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ai dai ya kamata yau muyi aiki domin ci gaban gasan mutane.
Haka kuma a gaida Suleiman, to idan an tuna a baya-bayan nan an yi ta samun rahotannin zargin rashin mutunta mata da yara a sansanonin ƴan gudun hijirar Najeriya, to ministan harkokin mata ta ziyarci wuraren Sanusi Adamu gare ka.
Maganganun da aka faɗa ni dai a abinda na gani don nayi interview da mata ɗaya-ɗaya bayan ɗaya da naje na keɓe ni da mata da ƴan mata na tambaye su nace su gaya mani tsakanin su da Allah me yake faruwa me ake musu to a bayane da na samu abubuwan da aka ce na faruwa ba yadda aka faɗa bane to amma bazan iya bada bayani cikakke ba sai in naje na baiwa wanda ya aike ni zo mai girma shugaban kasa in na bashi bayani sannan sai in nemi waɗanda suka kawo maganan cewa gashi abinda ake yi mu ba mu yi komai
Hajiya Aishatu Jummai Alhassan ministan ma'aikatar kyautata rayuwar mata da kula da jin dadin jama'a na tarayyar Najeriya ke bayanin sakamakon ziyarar binciken gani da ido kan cin zarafin mata da kuma yara mata da kuma rabon kayayyakin abinci a tamfofi katifu da kuma kayan masarufi a sansanonin ƴan gudun hijira na jihohin Borno da Yobe lokacin da ta ziyarci sansanin ƴan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa korafin da wata daga cikin mata da suka ci gajiyar tallafin ta ƙara da wannan matsayi na ministan kyautata rayuwar mata ta tarayyar Najeriya kan cin zarafin mata. Yaya batun cin zarafin yara fa musamman mata?
Sunana Zainabu Dungus. Babu wannan.
Babu.
Maryam Alli, ina da yara biyu. Na zo da daya, na aihu a nan gurin na samu daya. Yau watan mu 12, na samu baby bomboya daya. Allah ya musu albarka gaba ɗayan kai, mun gode mishi Allah ya musu albarka kuma gaba ɗayan ku Allah ya muku albarka. Mun gode muku duniya da lahira.
Fanta Muhammad, mun gode wa Baba Buhari. Allah ya bar mana Baba Buhari.
Ziyarar na zuwa biyo bayan korafe-korafen cin zarafin mata da yara mata da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira na jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ƴan ta'adda na Boko Haram suka raba da muhallansu. Daga sansanin ƴan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa, ministan kyautatawa rayuwar mata na tarayyar Najeriya za ta ziyarci sansanin ƴan gudun hijira na mutum biyu a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
So a gaida Sanusi. To har yanzu dai kan batun kulawa da ƴan gudun hijirar a jihar Borno, an koya ma matasa ƴan gudun hijira da dama sana'o'i. Haruna Dauda, gare ka.
Asusun bunƙasa ayyuka da koyar da sana'o'i ga 'yan Najeriya da ake kira Industrial Training Fund ko kuma ETA ba takaice, ta horar da wasu ɗalibai su 1,100 da koya musu sana'o'in hannu daban-daban a garin Maiduguri. Shugaban riko na wannan asusu da ake kira ETA, Mr. Duxin Onoha, ne ya bayyana hakan lokacin da yake wa waɗannan matasa jawabi da kuma alƙawarin ci gaba da taimaka musu don kasancewa masu dogaro da kai. Mr. Duxin ya ce irin wannan shiri na gudana ne gaba ɗaya faɗin ƙasar, kuma sukan ɗabi mutane 500 bene kowace jiha, amma sun ɗibi mutane 1,100 a jihar Borno, wanda suka hada da 'yan gurin hijira saboda kawo ɗauki ga jama'an da suka fada cikin halin iftila'i.
Additional 600 trainees from the internally displaced persons camp.
Yace yana da kyau ku sani cewa ITF na ɗiban mutane 500 ne kacar kowace jiha, amma a jihar Borno, saboda sanin irin munin da wannan rikici ya haifar a wannan bangare na Najeriya, wannan asusu ta yanke shawaran ƙara mutane 600, wanda hakan ya tasar ma 1,100. Nan dai mu taimakawa al'umman wannan jiha. Shi ma manajan wannan shiri na ITF da ke garin Maiduguri, Malam Aminu Hassan, ya ce wannan horo na watanni 3 ne, kuma an horar da su ne akan koyon ɗinki da kiwon kaji da kuma haɗa kayan shafe-shafe irin wanda ake amfani da shi irin na yau da kullum a gidaje, don da ya rage rashin ayyuka tsakanin matasa.
The entertainment intensive training program is on tailoring and fashion design, cosmetology and poultry farming. It is aimed at reducing unemployment.
Ta san kamar haka.
No responsible government can toy with the lives of its citizens in special views.
Yace babu gwamnatin da ta san ya kamata za ta yi wasa da rayuwar mutanenta, musamman ma matasa, wanda ake sa ran su ne za su zama manyan gobe. Yace za mu ci gaba da cika alƙawarin mu na samar muku abin da za ku dinga zirga-zirga da kuma samar muku wasu kayan aiki don ku samu ilimin da ya dace, don kuma ku zo ku horar da wasu na baya. To ko me waɗanda suka samu wannan horo ke cewa ne?
Kina ɗaya daga cikin gurin jirin da aka ce an sa kenan saboda samar da wannan horo ko?
Ina cikin ɗaya daga cikin.
Yanzu kamar kin ce kin koyi aikin ɗinki, kina nufin yanzu in aka baki kamar kayan aiki za ki iya buɗe shago da aiki kuma yi wannan sana'a yadda ya kamata?
Sosai ma zan iya gaskiya, domin na koya mai kyau shi.
Ko ɗinkin mata ne ko ɗinkin maza?
Ɗinkin mata.
Na kai ne ka koya?
Na koyi abubuwa da yawa cikin
ɗinkin. Okay, wajen kayan shafe-shafe kenan?
Kamar sabulu, kamar sitofsa. Idan muka samu wannan tallafi aka sarrafa daman da mazanmu da matanmu, gaskiya tsakanin da Allah za mu yi kokari sosai.
Wasu daga cikin matasa 1,100 da asusun ETF ta horar kenan don koya sana'o'i a garin Maiduguri, ciki har da wasu 'yan gudun hijira da ke tsugunne a sansanoni daban-daban. Haruna Dauda, biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. To bari mu dawo nan Amurka, inda ake wani babban taron kungiyar lauyoyi ta duniya, kuma lauyoyin Najeriya wajen 449 suka hallara. Cikin lauyoyin Najeriya ɗin akwai lauya Sani Hassan Liman, wanda abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu ya yi hira da shi, inda ya fara da tambayar sa makasudin taron. Sai lauya Sani ya ce,
abin da ya kawo ni Amurka shine a matsayina na lauya kungiyarmu na lauyoyi ta duniya gaba ɗaya ta sanya taronmu na shekara-shekara da muke yi a kowane shekara a nan birnin Washington na wannan shekaran, wato inda duka lauyoyin duniya gaba ɗaya muka zo taro, wanda za mu muka fara ranar Lahadi, za mu gama zuwa ranar Juma'a in Allah ya yarda.
To,
kamar lauyoyi daga Najeriya nawa suka zo?
Akalla lauyoyi guda 400 bisa ga takardar da na duba na gani lauyoyi akalla 400 suka yi register da za su halarci wannan taron da suke kan wannan taron.
Daga Najeriya duka ko dai daga duniya baki daya?
A daga Najeriya kawai akwai lauyoyi guda 400 a duniya gaba daya akalla an register mutane 6000 kusan Najeriya tana da kusan mafi yawan
tawaga mafi yawa
daga duniya gaba daya.
To Hajjar Saliman da yake ka ambaci wannan son ta shin lauyoyi nawa a Najeriya take da su?
Bisa ga abinda na sani daga lokacin da aka yi fara kiran lauyoyi a Najeriya har zuwa ga wanda aka yi karshe akalla wato wanda suka zama lauyoyi kaman shekara ɗaya da ta wuce akalla akwai lauyoyi sun kai 40,000 da wani abu. Fiye da 45,000.
A tsari na demokradiyya inda duk magana da ake tsarin mulki ake kuma tilas sai da lauyoyi ake waɗannan ayyuka, kana ji waɗannan lauyoyi 40,000 sun wadaci ƙasa kamar Najeriya mai mutane sama da miliyan 150?
To, 40,000 da nake magana nan ina nufin 45,000 sama da 45,000.
To,
waɗanda aka kira su suka cancanci suka zama lauyoyi daga lokacin da aka fara aikin lauya kina Najeriya kaman kusan shekara 200 da suka wuce. To, akalla a cikin su kusan 20,000 da wani abu ba su a duniya a yau. A bisa ga rajista da muka yi wa lauyoyi a Najeriya wanda ni ina ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar na lauyoyi a Najeriya, mun rajista kuma muka tabbatar a littafinmu muna da lauyoyi kusan 30,000 a yanzu masu rai wanda muke da su a rubuce a cikin takarda. To haka ban tsammani kusan 25 ɗinnan sun isa su tafiyar da ayyuka da ya kamata a tafiyar da shi ba, ko da yake kullum ana samun lauyoyi suna shigo cikin aikin Haji Sabo.
Hajjar Saliman, wannan ƙarancinsu yana daga cikin abin da ke shafar harkar shari'a a Najeriya ko kuma dai da wasu dalilai?
To, ba zan ce wannan yana cikin abin da ya shafi yana shafar harkar shari'a a Najeriya ba, domin abin da yake da akwai shi ne akwai wurare daban-daban wanda ya kamata a ce suna da lauyoyi, domin za ka ga yawanci waɗanda suka zo suka shiga aikin lauyoyin ba duka ne suke tsaya su yi aikin lauyoyin ba.
To,
inda yawancinsu za su tsaya su yi aikin lauyoyin to za a samu
wadatattu
da za su tafiyar da aiki. Amma fiye da rabi, abun da muka bincika muka gani shi ne fiye da rabi za a ga in suka ɗauki aikin lauyoyin suka yi karatu suka gama ba aikin lauyoyin suke ba.
Shiga wasu hanyoyi daban.
Sai su shiga wasu hanyoyi daban.
To, kamar za mu sake dawowa kan wannan batu na Najeriya, amma wannan taro naku menene burinsa da kuke duk shekara-shekara kuke bara na san kun yi a ƙasar Japan ne ko wani wuri mai ƙasar Asiya ko?
A Vienna
ko Austria kuke yi. To, bana kun zo Amurka, menene muhimmancin wannan taro da kuke duk shekara-shekara?
Mahimmancin taron da muke yi a kowane shekara-shekara a ɓangare na duniya daban-daban shi ne na farko mu tabbatar da aiki musamman na haƙƙin ɗan adam, musamman wato maganar human rights abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam, da kuma a tabbatar da shin abubuwa da ya shafi ƙa'ida na doka da oda a duniya ana bin su. Musamman in ka duba akwai matsala wurare daban-daban a duniya a yau wanda ya shafi haƙƙin ɗan adam.
To, za a ji ci gaban wannan hira tsakanin Sahabu da Sani a shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Ghana.
Zan fara ne da jaridan Anadot, anda ta yi tsokaci kan yadda kangayyacin da Sakatare Janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya bankinmu ya yi wa shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamar Fulbiya na taron da ƙungiyar United Nations za su gudanar a birnin New York ta ƙasar Amurka. Taron zai mayar da hankali ne kan yadda za a ƙarfafa tattalin arzikin duniya da ma ƙara matakan tsaro a duniya baki ɗaya. Ƙasar Kamaru tana fama da harare na 'yan ta'addan Boko Haram, musamman a arewacin ƙasar da ma gabashin ƙasar, amma shugaba Biya zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama domin zan tattauna waɗansu al'amura tsakanin su. Zamu leƙa jaridan The Star yanda ta ruwaito cewar ƙungiyar ta'addanci nan ta Boko Haram suna amfani da shafukan Facebook da na WhatsApp domin tallata ƴan matan da suka sace a makarantar Cibokcen kasar tarayyar Najeriya domin sayar da su suna samun kuɗaɗen shiga. Sai kuma jaridan The Post ita kuma ta labarta mana cewar ƴan sanda a birnin Yaounde sun tarwatsa wani gangami na ƴan hamayya anda suke tunawa da ranar demokradiya a duniya. Za kuma mu hango jaridan nan ta The Drumbler ta kasar Kamaru inda suka yi tsokaci kan yadda Prime Minister kasar Philemon Yang ya yanke shawara cewar gwamnatin kasar za ta kashe kuɗaɗe har miliyar 4.5 ne na sifar kuɗin ta Kamaru domin za ta tattari bakin da za su gudanar da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na mata da za a gudanar. Sai kuma jaridan Integration yanda suka rawaito mana cewar waɗansu kafin nuka sun ki biyan hukumar tsaron ƙasar Kamaru waɗansu kuɗaɗen su masu yawa na shekaru da suka gabata. Amma Inspector General na ƴan sandan ƙasar Kamaru Martin Bangangale yace zai bi duk wani matakin da ya dace domin karɓo haƙƙin su. A cikin jaridar kuma sun tabo anda hukumar masu kama waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta'annati TCS sun cafke tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar da gyaran birane Mr. Louis Paul Mutaze domin yin bayani a gabanta na waɗansu makudan kuɗaɗe da suka yi batan dabo. Sai kuma jaridan Le Detente ita kuma ta rawaito mana cewar an kama na hannun daman tsohon ministan kuɗin Jamhuriyar Kamaru kuma ministan gona SME Meyer wanda yanzu haka yake gudun hijira a can ƙasar Amurka. Yanzu haka dai na hannun daman nasa yana gidan yarin birnin Yaounde anda ake samo waɗansu labarai daga bakinsa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To kamar yadda aka ji sharhin jaridar ƙasar Kamaru ne ba wato Ghana ba kamar yadda na faɗa cikin kuskure a kuma gaida Awal Garba. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzaina My Heart bakon Samina ta jihar Kaduna Najeriya. Hakika yau zan faɗa ra'ayi na yau musamman ga shugabannin ƙasashenmu na Afirka da Najeriya. Sun zamto masu tallafa ma 'yan gurin hijira saboda irin hali da suke ciki na matsalancin rayuwa. Ya kamata ga adadalis da shugabanni su zamto masu taimako ga 'yan gurin hijira.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Abundidi Bunza, ina kira ga 'yan ƙasa ta Najeriya. Ya kamata idan majalisa ta dawo da zama duk wanda adda hannu ciki na almundana mu koyi yadda aka yi a dawo da ɗan majalisa ko sanata gida. Mu muka zaɓi mutanen ga babu wani cigaba da 'yan majalisa ko sanatan Najeriya ya kawo halin yanzu. Gwamnoni na nan na ta zagon ƙasa ga janar Muhammadu Buhari, kowa ya san dattijon ga dattijon albarka na hina nan hina iya ƙoƙarin su ya ga cewa ƙasar ga ta miƙe wadda matsalar tattalin arziki na duniya na gabaki ɗaya. Ba kuka ya kamata 'yan Najeriya su yi ba, kamata ya muhimmin ƙasar mu addu'a Allah ya hidda mu cikin bala'in da ake ciki.
Ahmadu na mai fati kofar ta sace ga kibitin Najeriya. Haba gwamnatin Buhari, ai wannan ƙarin kuɗin makaranta ga 'yan makaranta wata ga talakawa kamar yankin wayan talaka ne ga neman ilimi. Don haka bai dace gwamnatin tarayya ta nuna cewa za a ƙara kuɗin makaranta ba, domin wannan gwamnati ta talakawa fa.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai an manfa a takaice.
Gwamnatin Amurka ta ba wasu mutane sama da 800 da ya kamata a mayar da su kasashensu izinin zama 'yan ƙasa bisa kuskure. Wannan labarin ya bayyana ne a cikin rahoton binciken hukumar tsaron cikin gida wacce ta fitar jiya Litinin, inda hukumar ta gano 'yanci rani 858 daga ƙasashe masu barazana ga tsaron Amurka ko kuma ƙasashe masu yawan rashin gaskiya a harkokin fice da shige. Ba a bayyana ƙasashen ba a cikin wannan rahoto. Tashin bama-bamai a New York da New Jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar ƙasar Amurka, yayin da wannan abin da ya yi sanadiyar kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya Litinin da su ɗauki mataki akan wannan abu. 'Yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce tana buƙatar ganin an ƙara tsawaita binciken leƙen asiri da nufin yaƙi da 'yan ta'adda.
To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba Yakuma Keri da wanda ya ba da umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.